goran gudu akai wa bare waja ke na tsaye dakan ce ka uba kan dauka asal karge uba gungiwa tushen Kano ga ya'an sarki lale maraba da alin zaki lale da marhaba ɗan sarki zakin kasar ga ya'an sarki wanda adabin ni sarki ga mai kasar ga ya'an sarki zaki irin ka baya raki mai sanya ɗan maza su iraki mai samu tangari su doki a zarbabi na zallar shauki dakan ce ka uba kan dauka asal karge uba gungiwa
dakan ce ka uba kan dauka asal karge uba gungiwa ali gadan gadan ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
ali gadan gadan ibrahim sarkin gayar mu ne kirma uban gidan gabasawa dabbar wahabu ta kengiwa Ali ga danga kusar yaki sarkin gayar mu ne kirman uban gidan gabasawa dabbar wahabu ta kengiwa
Ali ga danga dan Ibrahim sarkin gayar mu ne kirman uban gidan gabasawa dabbar wahabu ta kengiwa
Allah murayi mun mabuwaye na zo adukushe bawan ka ne aminin ala ayi zauna dukushe na ne mu taimako a gare ka dan akarna da kushe karawa karsashin fikira ta dan akarta murkushe kai manta goma shi na basira dan akarta dallashe sarki na
da kan cika uba kan dauka sarkar giye uba gungiwa ali gadan gadan ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
tsani da shugaban halitta manzo abun yabo nurul huda abika ahuta a haske na mai rabo khairul wara abun duwa na annabi shayabo tsani na inyi istiga sa domin bedan rabo dan da hasha yaban al'umma a datar da ni gwani sarki na
ali ga danga dan ibrahim sarkin gayar mu ne kirma uban gidan gabasawa dabbar wahabu ta kengiwa
bayan yabo na sarki Allah zan hautu din yabo bayan yabo na manzan Allah zan aje fagen yabo sarkin gaya uban al'umma a shi zan yi wa yabo barna ta lokacin coronation hujjar shirin yabo dafawa baitukan da na tsara a Allah mamallaki sarki na
dakan cika uba kan dauka sarkar giye uba gungiwa ali gadan gadan ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
rana fito gari ya waye dubu jiran guda yau ka zama uban al'umma a dubu jiran guda sarki kake gaya ta kanawa a tuwo shangare guda haske na haskake al'umma a yaradar gwani guda an yi dare gari ya waye gode muke yi wa sarki na
ali ga danga dan Ibrahim sarkin gayar mu ne kirma uban gidan gabasawa dabbar wahabu ta kengiwa
ka zama daminar al'umma a sauka da lulluni ka zama innuwa ta ka daura mai yaba da ilimi ka zama rahamar al'umma a innuwar tsane gumiya zaki kake uban da ka dauje sai dai da lallamiya Alhamdu zakai da dadawa godewa rabbana sarki na
dakan cika uba kan dauka sarkar giye uba gungiwa ali gadan gadan ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
karni na shida tun talatale tarihi zambiya tun zamanin ana karaf kar ayar matafiya kasar gaya anan zango ne zangon matafiya tun daga Habasha Tumbuktu zangon su ne ga tana suke shiga duka sakon birnin Kano a kowace rana
ali ga danga dange Ibrahim sarkin gayar mane kirma ubangi danga basawa
kafin akai hakan ga dafari ya tushen makirkira an ce abba ga yawa da farko su ne makirkira a sanadin Kano ke makiri kaya na kirkira un hujjar hakarta ma da karafa ta saye kirkira yaya da sansani na makira a dalar Kano a yau birni na
ta kan cika uba kan dauka salkar giye uba gungiwa aliga danga dan Ibrahim dabbar wahabu ta kiwa
kan bayyana ta annabi Isa wannan batun yake kafin zuwan masihu batun nan ya wanzo faddake tun ba gole safina masihu giri gori ake tushen Kano fa abaga yawa a sai an yi bincike in an yi bincike a sanar min a sakamako na makwanci na
ali ga danga dange Ibrahim sarkin gayar mane kirma ubangi danga basawa dabbarwa habu taken giwa
sunan Kano a bayyana yake Kano kine sila Kano ke shugaban yankira a shine ya zamsila amma a wannan kaulin an ce sarki Kano sila ni na bugamsuwa da Kano ke shi zayan zamsila Allah ya san hakikar zance kun dai je talibi baki na
ta kan cika uba kan dauka salkar giye uba gungiwa aliga danga dan Ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
jara gamar ka aliga danga sarkin gayar Kano aliga danga dan Ibrahim sarkin gayar Kano taka a hankali hurumunka ne mai gayar Kano ga tankara bana maguwai ga na kasan Kano alan Kano kai maka waka na nuhu sanu si sarki na
ali ga danga dange Ibrahim sarkin gayar mane kirma ubangi danga basawa taken giwa
yau ka zama uban al'umma sautin aman gaya kai ne a rautakin gasa karfe jara gamar gaya mai kinyaje ne dole ya kauce ko da ya zagaya ka zama ginshikin al'umma a bangon motan gaya alan aminu mai kana ne ke sautin yabo akan harshe na
ta kan cika uba kan dauka salkar giye uba gungiwa aliga danga dan Ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
abaga yawa ne maku murna a wannan tagomashi abaga yawa har da mada tai sai lattakar sahiya yau ga wuka akwai bin sarki sannan ta mokashi wuka ta kwai bin yanke hukunci sannan ta mokashi wannan ta mokashin tara yakiya aliga danga kaje batuna
aliga danga dange Ibrahim sarkin gayar mane kirma ubangi danga basawa taken giwa
dan dole ne wajen tsira waka ta ne gaisuwa in gaida ma a jin Hausawa Ahmadu gaisuwa Ahmadu Idriso akan taga ta ka gaisuwa ya dau gabare in tsira waka a gun Ali gaisuwa Allah ya kara so da biyayya alan Kano na kai sako na
ta kan cika uba kan dauka salkar giye uba gungiwa aliga danga dan Ibrahim dabbar wahabu ta kengiwa
aliga danga dan Ibrahim sarkin gayar mu ne kirma ubangi danga basawa dabbar wahabu ta kengiwa aliga danga kusar yaki sarkin gayar mu ne girman ubangidan gabasawa dabar wahabuta kengiwa
ani da danga dange burayim sarkin gayar mane girman ubangidan gabasawa dabar wahabuta kengiwa dakan cika uba kan dauka salkar giye uba gungiwa ali da danga dan ibrahim dabar wahabuta kengiwa.